Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani ta sarauniya da fara'a da nomad da dalul da kuma niya muryar arewa a Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com ana ci gaba da kiraye kurku a fadin Najeriya cikin kwanciyar hankali in banda wasu ƴan wurare kalilan da al'amarin ya kasance kamar haka
akwai party agent din da yayi yunkurin ya buge fiye din mu da katako har ya dauko katako zai buge shi aka dan riƙe
Tabarala Ibrahim daidai wannan lokaci da muke shirin gabatar muku da wannan shiri ana ƙara awa daya gaba anan Amurka a daidai wannan lokaci Wasuwarin mu assalamu alaikum Mahmud Lalo ne da Muhammad Hafiz Baballe da Ibrahim Kalma Sigirba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri a wannan hatsi na ranar Lahadi 10 ga watan Maris ranar da ake ci gaba da dakon sakamakon zabukan gwamnatin jihohi da sauran su kamar yadda aka ji
to bayan labaran duniya za a ci gaba da jin rahotannin wato rahotanni masu nasaba da kiraya kurkun zabin matakan jihohi da aka yi a fadin Najeriya kamar yadda muka ce ba za mu iya gabatar muku da duk wani shirin da bai da nasaba da zaben ba saboda mu wadata ku da rahotannin zaben yanzu dai ga Muhammad Hafiz Baballe da cikakkun labaran duniya
to jama'a assalamu alaikum rahotanni jama'a assalamu alaikum Rahotanni daga Najeriya na cewa ana can ana kidayar kur'u bayan zaben gwamnati da na ƴan majalisun jihohi da aka yi a ƙarshen makon da ya gabata masu kada kuri'a a Najeriya sun jefa kur'un nasu a zaben gwamnonin 29 daga cikin jihohi 36 a jiya Asabar a wannan ƙasa da tafi girma abin tafarkin mulkin demokradiya a nahiyar Afirka yayin da rahotanni ke cewa an tura dumbin dakaru zuwa wasu yankuna sannan an samu har-hare akan kayayyakin zabe zaben gwamnonin wanda aka yi shi tare da na ƴan majalisun jihohi na zuwa ne makonni biyu bayan na shugaban ƙasa da aka yi wanda shugaba mai ci Muhammadu Buhari ya samu wa'adi na biyu tunda farko an yi hasashen cewa wannan zabe zai kasance mai zafi a wasu sassan ƙasar yayin da manyan jami'an ƙasar ke kokarin samun rinjaye a jihohin waɗanda wasunsu suke da kasafin kuɗi da ya fi na wasu ƙasashen Afirka a jihar Rivers da ke fama da tashe-tashen hankula jihar da ke kudancin Najeriya rahotanni sun ce an jibge dakaru da dama hukumomin cikin gida sun tabbatarwa da kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa an kona wasu kayayyakin zabe a jihar Benue da ke tsakiyar arewacin Najeriya da kuma jihar Ebonyi da ke kudanci
Hukuncin bazata na ƙasa da shekaru hudu na zaman gidan yari da alƙalin wata kotun tarayya yankewa Paul Manafort na ci gaba da shan suka daga wasu ɓangarorin al'ummar Amurka waɗanda suka kwatanta hukuncin a matsayin na rainin hankali. Hukuncin ya farfaɗo da wata daɗaɗɗiyar muhawara da aka jima ana yi kan yadda launin fata ko matsayi ke tasiri a fannin shari'ar Amurka. A ranar Alhamis da ta gabata alƙali T.S. Ellis na wata kotun gunduma ya yanke hukuncin zaman gidan yari na tsawon watanni 47 ga Manafort. Watanni bayan da aka samu tsohon shugaban kwamitin yakin neman zaben na Trump da laifin kaucewa biyan haraji da damfara kan wasu kudade da ya samu a lokacin yana yi wa wasu 'yan siyasar ƙasar Ukraine aiki. Wasu na ganin alƙalin ya nuna matuƙar sassauci a hukuncin wanda masu shigar da ƙara da farko suka nemi a yanke mai shekaru 19.5 ko kuma 25 kamar yadda dokar yanke hukunci ta tarayya ta tanada amma alƙalin ya ce shekarun sun yi tsauri da yawa.
Basu zanga-zangar adawa da gwamnati sun yi arangama da jami'an tsaro a jiya Asabar a wani wuri da aka keɓe domin yin gangami a Caracas babban birnin Venezuela. Basu zanga-zangar sun huce fushi ne kan katsewar wutar lantarki da aka samu a ƙasar da matsin tattalin arziki da kuma rashin tabbas a fannin siyasar ƙasar. a lokacin da magoya bayan madugun ƴan adawar kasar Juan Guaido suka yi dandazo a dandalin da ake kira Avenida Victoria sun yi ta ife-ife ga jami'an tsaro inda suke ta kiransu da lakabin masu kisa yayin da suka yi ta turereniya da su a ɗaya bangaren kuma shugaba Nicolas Maduro ya yi kira da a gudanar da zanga-zangar kishi ta da ta ƴan adawan da kuma kalubalantar yadda Amurka ke nuna isa kan kasar ta Venezuela mai arziki mai wacce Amurka ta kaka bawa takunkumin kare tattalin arziki.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwanaki kaɗan bayan da India da Pakistan suka sassauta faɗan da suke a tsakaninsu, hukumomi a New Delhi sun sake kira ga takwarorin aikin su na Islamabad da su dauki kwararan matakai akan kungiyoyi masu tsauraran ra'ayi a yankin su. Kiran na zuwa ne bayan da India ta nuna shakku kan irin matakan da Pakistan ke dauka na yaki da kungiyoyin. Pakistan dai ta ce a wannan makon kadai ta tsare mambobin kungiyoyi da aka haramta da dama, ciki har da wasu ƴan uwan shugaban kungiyar Jaish Muhammad, waɗanda India take zargi da kai wani mummunan hari da ya halaka mutane da dama a yankin Kashmir na bangaren India a watan da ya gabata. Hukumomi sun ce da dama daga cikin manyan makarantu da cibiyoyi da ke karkashin kungiyar sun koma hannun gwamnatin ta Pakistan, sai dai ga dukkan alamu waɗannan matakai ba su gamsar da India ba.
Wasu mahara dauke da makamai sun farma wata cibiyar kula da masu dauke da cutar Ebola a kasar Congo kasa da mako guda bayan da aka sake bude cibiyar sanadiyar wani hari na daban da aka kai a baya, harin wanda aka kai da sanyin safiyar jiya Asabar a garin da ake kira Butembo yayi sanadiyar mutuwar ƴan sandan sanda daya.
So Mahmud Lalo da Muhammad Hafiz Baballa aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. So kafin mu shiga kiraye-kirayen wakilanmu don aji bayanai kai tsaye, bari mu kada shiyar Sokoto mu ƙara jin yadda ta kaya a zaben na jiya. Murtala Faru sanyin na gare ka.
Sabanin mafi akasarin jihohin arewacin Najeriya a jihar Sokoto an sami fitowar jama'a sosai a rumfunan zabe, inda a wasu guraren ma adadin masu zaben rinzarta na zaben shugaban kasa da ƴan majalisar tarayya da aka gudanar makonni biyu da suka gabata. Wannan ya sa duk da yake an soma zaben cikin lokaci, to amma wasu rumfunan zabe ba su rufe ba har ya zuwa karfe 5 na yamma. A iya cewa dai zaben ya gudana salon alun a mafi yawan rumfuna, to amma kuma an sami hatsaniya da rinjimu a wasu sakamakon zafafar fafatawa tsakanin manyan ƴan takara biyu na jam'iyyun APC da PDP, kamar a rumfar zabe ta Dabagi da ke mazabar Fajaldu a karamar hukumar mulki ta Dangishuni.
Ni Muhammadu Madda sunana. Sai an mun kusa kai ga layi a da yamuci, abin a hana ai zabin. Ka san tunda kowa ra'ayin shi yake so, kowa so yake za a ce shi a gaba. Dan wanga ya ga wanga yana so ya kokari ya taya ne mai inci ne sai shi ko to ya kokari hana.
Ba jami'an tsaro ne?
Babu jami'an tsaro gaskiya.
Jamila Abi, a rigima aka kama shi na sa.
To sai kuma abin ya tsaya.
A wallah.
To yanzu menene fatanki?
Wata ta ina roƙon da Allah sa gaba lahiya.
Sunana Muhammad Aminu Dunguza, ni ne APO 1 na Model Primary School Dabagi OO2. Eh to sun ki bari mu yi zabe saboda party agent din suka kawo muna matsaloli. Akwai party agent din da yayi yunkurin ya buge fiye din mu da katako, har ya dauko katako zai buge shi aka dan rike.
A jihar Zamfara dai zaben ya gudana ne tare da karancin fitowar jama'a, lamarin da yasa aka sanar rumfunan zabe suka rufe tun misalin karfe 2 na rana. To sai dai rahotanni sun nuna cewa ba a sami gudanar da zaben ba a wasu yankunan da ke fama da kalubalen tsaro, musamman wuraren da al'ummar su suka tarwatse. A jihar Kebbi ma an soma zaben cikin lokaci, aka kuma kammala jefa ƙuri'a cikin lokaci sakamakon karancin fitowar jama'a a zaben. Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Kuma da Allah a gaida Murtala Faruk sanyin na, yanzu za mu shiga kiraye-kirayen wakilanmu don su faɗa mana halin da ake ciki dangane da batun da ya shafi wato ƙidaya ƙuri'u. Kuma za mu fara ne da Mahmud Ibrahim Kuri da ke jihar Kano. Mahmud, ɗazu layi ya mana tutsu a shirin safi, yanzu kan gashi mun same ka.
Eh, haka yake, yanzu ka ambaci, alhamdulillah.
To ya ake ciki?
To kamar yadda ka sani an yi zabuka kuma a yanzu ana ci gaba da tattara sakamakon zabe ne. Illa iyaka abin za a cewa ya dai jinkiri idan ka kwatanta da yadda misali ai sakamakon zaben ya gudana a zabukan baya domin ya zuwa wannan lokaci da kake maka magana a wancan zabe da aka yi kusan sakamakon kananan hukumomi ya kammalu a kusan dukkanin kananan hukumomi a matakan kananan hukumomi ka san wato mataki uku da ake da shi na tattara sakamakon zaben nan kamar yadda ita hukumar zabe ta tsara kuma yake a kan ka'idoji da dokokinta na farko cibiyar da aka kada ƙuri'a in an kammala za a tattara kuma a ayyana ko a sanar da sakamakon zaben daga nan kuma za a tafi cibiya ta mazabar kansila wato mataki na biyu kenan inda dukkanin rumfuna da suke gaskashin ita wannan wato mazaba za a tattara shi ma a sanar da sakamako kana daga bisani a je wato mataki na karamar hukuma wanda yawancin kananan hukumomi a Najeriya za ta ga tana da mazabin kansiloli da ba su gaza goma ba wasu sha ɗaya wasu sha biyu har ma da masu sha biyar to sai an tattara mazaɓin nan na wato na wannan karamar hukuma a matakin karamar hukuma sannan kuma sai a sanar da sakamako kana a kawo matakin jiha to a gancen da nake da kai har yanzu a jihar Kano akwai ƙananan hukumomin da har yanzu ba su kammala zaɓukansu ko kuma a tattara sakamakon zaɓensu ba don haka ita cibiyar tattara sakamakon zaɓen mata ta ofishin kuma zaɓe na matakin jiha ina ga sai nan gaba wani lokaci a nan gaba za a buɗe ta tukunna.
To kuma sai muka ji a kafafen sada zumunta da wasu rahotanni da ke nuni da cewa an fita ana ta zagaye gari wasu kenan suna murna kamar wani ƙarin bayani za ka muna dangane da wannan batu.
Eh ka san kamar yadda na gaya maka waɗancan matakai abin da ya zama wannan duk wato dangin far da aka faɗi sakamakon ta. A bisa al'ada waɗanda suke wannan wurin idan sun ci zaɓe suna yin wato murna ta cewa sun cinye wannan akwatu ko kuma cibiyar zaɓe haka mataki na gaba haka na mataki na gaba to abin da ya jawo har aka wato abin ya karaɗe gari na wannan ƙoƙarin murna ɗin irin waɗannan sakamako ne sai a ji a mazaɓa an ci minti a mazaɓa bi ma minti haka dai haka to don haka wannan suke ƙara ƙarfafa gwiwar su ɗan wato ɗan jam'iyyar siyasa da musamman magoya baya su ji cewa aikin da a AG and C minti ne mun san aka tsara a gama tattara sakamako abin da muke jira kawai ita hukumar zaɓe ta abin nan to a ta sanar. To amma abin da ya daɗa wato iza wutar wannan murna da kake magana shi ne galibin an ce galibin wato wasu daga cikin ƙananan hukumomi cikin birni da kewaye akwai jam'iyyar siyasa da take ita ce take kan gaba bisa waɗancan alƙalma da ne maka bayani an tattara a waɗancan matakai daban-daban to wannan sai ba su dama suke ganin cewa ya kamata su fara murna.
To Mahmud
amma kan kuma sa da hakan ta taso kuma ita hukumar zaɓe ta ƙasa ne ofishi a nan Kano ta fitar da sanarwa ta musamman akan wannan batu tun a garin jiya cewa kar mutane su manta kurumin sanar da sakamakon zaɓe yana hannunta don haka ita ce take da ikon sanar da sakamakon zaɓe ita kuma ba ta sanar da sakamakon zaɓe sai ta gama tattara dukkanin alƙaluma na wuraren da aka yi zaɓe sannan sai ta faɗi yadda sakamakon yake don haka abin da ake yi ɗin ya za a iya cewa kai tsaye ya saba doka haka ita ma kuma gwamnatin jihar Kano ta fitar da makamantiyar wannan sanarwa domin an lura cewa wannan abin yana ɗaya ma ya ɗauki wani sabon salo misali don haka dole ne sun komin da abin ya shafa suka ja wa jama'a biki.
To Mahmud akwai wasu rahotanni da ke isowa da ke nuna cewa watakila a ga wani abu na bazata a wannan shiya ta Kano shin kana ganin akwai wani abu mai kama da haka?
Wannan zancen da nake maka dai shi ne yake haifar da wannan wato hasashen na ganin abu bazata domin bisa al'ada shi ne idan aka yi zaɓe wato duk jama'iyyar da ta lashe wato kusan ƙananan hukumar da suke birni da kewaye tana ba wa kanta nasara domin la'akari da yawan jama'ar da suke wannan wurare musamman wasu ƙananan hukumomi da aka fi ayyanawa na dala da kuma nasarawa wato suna da ɗimbin ƙuri'u don haka kusan tun daga shekara ta 2003 da aka yi zaben gwamna da karamar hukumar Dala aka ci zabe, ma'ana sai da aka kawo wato sakamakon karamar hukumar Dala rinjaye ya tabbata. Haka abin ya faru a 2011, haka kuma abin ya faru a 2015.
To
irin wannan tarihin shine yasa waɗanda suke ganin kamar bisa su alƙalaman da suka tattara, dan karkamanta akwai kotu jam'iyya tana da abin da suke cewa situation room inda suke tattara sakamakon zaben su, kuma suke indige alƙalaman su, da haka abin da suke jira yawanci.
To Mahmud, saboda lokaci na ce to yaya batun tsaro yake a jihar a yanzu, saboda jiya na ga wata sanarwa da hukumar ‘yan sanda ta fitar ita ma akan wannan batu.
Batun tsaro gaskiya hukumomi sun yi musamman na tsaro din sun yi kokari, musamman wuraren da ake ganin tun a jiya za a iya samun tarzoma tun ɗauraren matakai, don shi kansa kwamishinan ‘yan sanda da shi ake rangadi na ziyartar irin waɗannan wurare da ake ganin cewa fitina za ta iya tashi. Don haka babu shakka sun yi kokari, an ɗau matakai kuma abin da ake jin tsoro ɗin da ya kana ba.
To daga Arewa kuma bari mu je yankin Niger Delta mai fama da rigingimu, mu ji halin da ake ciki. Lamido Abubakar, kana tare da mu?
Ina tare da ku, Bala Ibrahim, sannun ku da aiki.
Kai ma sannun ka, kuma gare ka.
To abin da ke faruwa, Bala Ibrahim, a yankin Niger Delta mai arzikin mai jihohi kusan hudu ne aka gudanar da wannan zabe na gwamnoni da 'yan majalisun jiha a jiya. Zuwa yanzu a iya cewa ana dakon kammala shi sakamakon zaɓe da aka gudanar a sassa daban-daban na jihar Rivers da ma da kucin yankin Niger Delta baki daya. Sai dai zaɓen na jiya, Malam Ibrahim, ya bayar da kula da la'akari jama'a ba su a lokacin da aka gudanar da shi nan ben. Misali, abin da ne da ne mai suna shi mar ba mai wadda aka iya samun kamar misali mutum da ta shiga ta asa dari hak. Wannan al'amarin na rashin fitowar jama'a, masu lura da al'amura suna ganin kamar sakamakon ɗimbin jami'an tsaro na soji da aka zube a sassa daban-daban na jihar Rivers domin tabbatar da an gudanar da zaɓen lafiya ba tare da wani tashin hankali ba. Wannan al'amari ya saka wato wani ayar tambaya ga zukatan su al'ummar jihar Rivers wajen fitowar su wajen zaɓe. Sa'an nan a gefe ɗaya, Malam Ibrahim, shi ne wannan zaɓe ya bar baya da kula na kashe-kashe da tashe-tashen hankula da dama duk da jami'an tsaron da aka zuba na soji. Bisa la'akarin cewar rahotanni sun nuna an kashe mutane guda uku a garin Ahoda, ƙaramin hukumar Ahoda, da kuma wani bangare na yankin Ogoni, can ma an samu tashe-tashen hankula wanda kashe-kashe suka biyo baya. Gwamnan jihar Barista Yusuf Wuta a takaice ya koka cewar gwamnatin tarayya ta zuba sojoji domin a kada ma mutane jihar su hankali kuma a hana su kaɗa ƙuri'a. Ita ma ɓangaren ta jam'iyyar APC ta jihar ta Rivers ta ce idan ba a zuba sojoji ba to zaɓe ba zai yiwu ba a jihar ta Rivers. Saboda haka yanzu an saka jami'an tsaro musamman a hukumar zaɓe ta ƙasa da ke jihar Rivers, an saka tsaro ƙwarai da gaske, kuma mun waye gari lafiya a jihar Rivers, abubuwa na tafiya bisa kamar yadda aka saba.
To Lamido, kamar za a iya cewa akwai hukumar ce wannan karan babu irin ɗan ƙorafe-ƙorafe nan da ake samu ne na rashin amincewa kan yadda aka gudanar da zaɓen?
akwai wannan matsala, Mahmud, na rashin na korafe-korafe, saboda jam'iyyu daban-daban da masu sa ido a zaɓe sun koka akan musamman yadda aka auno su jami'an tsaro na sojojin Najeriya suka zo suka ciki jihar Rivers. Da kuma wata matsala da nuna da ita, Malam Mahmud, ita ce magana amfani da wannan mashin na katin da wasu wurare da nazarta gaskiya ba a yi amfani da wannan katin ba sakamakon matsalolin da aka fuskanta. Ko da yake na yi kokarin tuntuɓar jami'in hukumar zaɓe na jihar ta Rivers dangane da wannan matsalar, ya shaida min cewa suna sane za su gudanar da wani babban taro a daren jiya, yau kuma za su gaya wa manema labarai inda aka kwana dangane da wannan matsala.
To Lami ɗaya ya batun a hukumance akwai wata sakamako da aka samu?
Zuwa yanzu, Malam Muhammadu, ita ce ba a samu sakamako cikakke ce ba illa na karamar hukuma daya tilo ya buguma da aka riga aka kawo a daren jiya ban ce wannan sakamako zuwa yanzu ana ci gaba da dakon sakamako bisa la'akari da ita jihar Ribon kasan ake yi take da ruwan yankin Niger Delta kamin a tattara sakamakon ana da dukkan lokaci amma dai yau muna taron za a ci gaba da samun sakamakon a ita hukumar zabe ta jihar Ribon
to mun gode Lamido Abakar daga yankin Niger Delta da nan ma ake fama da rigingimu amma Allah ya taimaka aka gudanar da zaben kadaran kada han cikin kwanciyar hankali to ga daga yankin Niger Delta bari mu je mu kuma yankin kudu maso gabashin Najeriya inda Alphonsus Ikuregwe ke tafa da halin da ake ciki Alphonsus me ake ciki
to gaskiya da ka san Malam Ibrahim cewa a nan yankin ba yawan fito abin nan kada kuriyu mutanen gwadan suke ba kuma haka kuma aka tarar jiya yanzu dai da yake an gama zaben yanzu jira ake a tattaro sakamako daga kananan hukumomi daban-daban a yanzu dai ina uwere kuma a INEC jira ake a tattaro sakamako ba ayyana kowanne ba tukunna kuma yawanci dai abubuwan da suka faru a yankin nan dai abubuwan da dai suka shafi fannin tsaro ne kamar a jihar Anambra dai an samu kashe-kashe inda rayuka biyu suka salwanta kuma bayanai daga yan sanda shi kakakin yan sanda Malam Haruna Muhammad na nuna cewa a bangaren Obosi da ke karamar hukumar Idemili North na jihar Anambra an samu rikici tsakanin yan bangan siyasa wajen karfe 5 na yammacin jiya kuma aka ce garin neman su yi awon gaba ko kuwa su dauke su sace akwatin zabe ne aka kashe su kuma su yan sanda na nuna cewa wannan rigicin ne tsakanin su ne aka samu wannan kashe-kashe wato mutum jujiyan ma an yi awon gaba da wata yar abin ma'aikaciyar INEC amma kuma daga bisani yan sanda su yi gwagwarmaya kuma su yi kokari wajen kwato ta
to Alphonsus
a Enugu ma a Enugu an samu an tarar cewa mutum daya ya mutu garin neman a tarwasa masu zanga-zanga a kusa da gidan shi dan takarar jam'iyyar APC na gwamna wato Senator Ayobu Eze an ce garin neman a tarwasa masu zanga-zanga din nan ne shi wani mai sa ido ya rasa ransa.
Menene dalilin yin zanga-zangar Alphonsus?
Zanga-zangar ne su masu zanga-zangar yawanci magoyan bayan shi dan takarar jam'iyyar ne kuma shi dama can ba bar shi shiga abin nan zaɓin ba saboda sai ranar Alhamis ne wai kotu ta ba shi wannan izinin shigan zaɓen su kuma suna ganin ba masa adalci ba suna ganin ya kamata shi a bashi lokaci dama ya samu yayi yakin zaɓensa yadda ya kamata don ya samu nasara daga baya garin wannan ne zanga-zangar ne ana neman a tarwatsa su sai kuma ita ko shi mutumin da aka kashe shi shi wai mai sa ido a zaɓen amma kuma bayanai na nuna cewa shi ma ɗan gari ne wanda shi ya mutu ɗin.
Tumar Allah mun gode Alphonsus daga birnin Owerri na jihar Imo yanzu haka kuma muna tare da Ibrahim Abdulaziz daga Yola a jihar Adamawa can arewa maso gabashin Najeriya kenan Ibrahim da fatan ka tashi lafiya.
To Hadi Mahmud Ibrahim Kalmar ce da Muhammad Hafiz barkamu da warhaka da kuma sauran masu sauraro muna nan lafiya a nan a daidai lokacin da ake hada alƙalin mahancin zaɓen da aka kada daga tsarin da ya yi a rahoton na kan cewa an gaba da kawo sakamakon zaɓe a fitattu da aka samu shi ne kamar da aka saba ta san yan jirgin ta haska filin ne inda wasu fitattun mutane suke
a wannan karin dan takarar su gaban kasa na jam'iyyar adawa ta PDP a rintar da ke kada kuri'ar sa a daga sace ta naki yayin da kuma abu mamaki a rintar kofar shiga gidan gwamnati nan kuma jam'iyyar adawa
Ibrahim ba tare da ka faɗi sakamakon zaben ba gaya mana kamar misali abin da ya shafi yadda jama'a suka fito wannan zabe dan akwai kwarfa-kwarfa da dama da ake cewa ba a sami fitar jama'a ba kaman ya yanayin yake a nan jihar ta Adamawa
eh kamar da rahoton na bada ma sai jiya mun lura wasu da dama su yin koka kan wannan to sai da mamu wani aka ce da aka samu yanzu da muke tuntuɓe ko haka nan doctor Fitira ne yankin Fuwa dake Madagali ka san yau Lahadi dare da lokacin da ake gudana ta wannan mutane sun ga da abin da ta shafi aka samu mun tafi mun kudin da ne ko da yake ina cewa da mun tare sun garzaya ga wajen inda kawai ni a da mutane su taru da kuma da nan ma aka kuma kora aka kora kuma aka
tsaya Ibrahim kaman layin ka yana dan dishewa ba ma jinka sai ke sosai eh yau dan ƙara daga murya
yawa kamar da muke magana kan cewa
yawa
yawa yanzu haka da muke zance da ku a daidai wannan lokaci an da ake gogarin kawo sakamakon zabe a yankin Madagali da ke kusa da dajin wani ta Sandisa kuma ma ya bayan takarar babbar jam'iyya ta adawa ta PDP an samu wani akwai a daidai wannan safiya inda wani abu ya tashi a wani cip tawayen zuba ba mai san kuma menene ba wanda wakil an jima da tsariya ce karin hauke yake jihar Taraba an samu korafe-korafe na kan cewa yanda ake haɗa alƙalmin sakamakon zaɓe na kanin hukumomi akwai wasu manyan siyasa da suka zo wasu rumfuna da dama a kanin hukumomi kusan guda biyar da suka tarwata wanda tsayen yanzu a jami'an tsaro suna ƙoƙarin su cakke su kuma sun cakke wasu wakilan nan da za su nuna bayani amma yanzu haka wasu yaren da an gudanar cikin kwanciyar hankali idan kwarfe-kwarfen da ba ra a rasa ba inda wasu ke ganin kamar sun ce a wata kila a nan gaba a yi yaso su amma sama da menene dai a waɗannan jihohi yanzu ana ci gaba da haɗa cikin sakamakon
to madalla mun gode Ibrahim Abdulaziz wakilin mu kenan Ibrahim a can Yola a jihar Adamawa yanzu mu je can birnin Shehu Sokoto kenan inda Murtala Faruk Sanyi na Murtala da fatan ka tashi lafiya a gurguje wani hali yake ciki lokaci ya kusa kure mana
eh to a halin yanzu kamar da wato kowa sani yanzu an fara fitar sakamakon zabe amma a matakin kananan hukumomi wanda sai daga baya ne za a kawo to amma kuma sun cikin ganin jiya wato bangarorin biyu duka da za a ce na jam'iyyar APC da PDP za su ga wasu matasa suna kaman abin da ake kira tsallen murna kenan suna wato wasaya da ababen hawa da sauran su duk da yake jami'an tsaro sun shiga saboda ba a kai ga tattara ma sakamakon zaben a guri ɗaya ba yau ne ake taron buɗe wato cibiyar da za a tattara sakamakon na ƙananan hukumomi domin sanin yadda wato tsakaya tsakanin wannan zaben da aka yi
to Murtala shin baya ga wannan bayani da kai akwai wani abu da masu sauraron mu za su so musamman ganin cewa watakila zai dan ba su mamaki game da wannan zaben da aka gudanar a shiyarka
eh to babban abin da yake ba da mamaki shine kaman an yi da son watakila wato irin yadda ta kaya a zaben shugaban kasa al'amuran za su kasance to sai dai al'amarin kamar ba haka bane abu na farko kamar da muka faɗa tun jiya an samu fitowar al'umma ne da na shugaban kasa haka kuma wato jam'iyyun biyu manya jam'iyyar PDP da APC suna nan suna tafiya ana ta tafiya zuzuzu za a ce za ta ga nan wannan ta yi nasara ba kamar wancan ba
to mun gode Murtala mun gode wa kowannen ku da ya bada gudunmuwarsa game da bayyana wa masu sauraron muhallin da ake ciki game da kirayawa ko kuma bayyana sakamakon zaɓe da aka gudanar a wato je kenan a Najeriya yanzu kuma ga Hafiz Baballe da labaran duniya amma ko shi ma a takaici
rahotanni daga Najeriya na cewa ana can ana kidayar kuri'u bayan zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi da aka yi a ƙarshen makon da ya gabata masu kada kuri'a a Najeriya sun jefa kuri'unsu a zaben gwamnoni 29 daga cikin jihohi 36 a jiya Asabar a wannan kasa da tafi girma a bin tafarkin mulkin demokradiyya a nahiyar Afirka yayin da rahotanni ke cewa an tura dimbin dakaru zuwa wasu yankunan sannan an samu harhare akan kayayyakin zabe.
To mun saurare ne muka kawo karshen shirin gaba ɗayan sa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashin Hausa musamman ma shi Mahmud Lalo da Muhammad Hafiz Baballe da suka taya na gabatar da shirin da wanda ya hada mana sautin CD da kuma injiniyan mu na lokacin Kelvin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya.